san kosai na san ka da cin kosai to barka da cin kosai usmaniya to ina kebi 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 da suwal nawa to ku tsaya zan koma ta can bangaren ga bashi malo shi ma yana ta can bangaren ga musa bole shi ma a wannan karin ga aisha tar mama ta zo bangaren kai wai da mira na ce walfaya tiya ladin gidan zuce kun sani fatiti ma faya kin hausa mangaya ka moki na ce sai an daye Party do say Tina party Abuja Today day aga daya Amsa da ilawin ilawin che Hezri legas jena hina lekin je Gahmi na josh kita ka kinje
Kita ka kinje
Intishara wari chiki ta kumpadi Minash
Ta kumpadi
Intibahwa kia mama kikinje